A wasu sabbin farmaci da rundunar Operation Tura ta kai bango da ke karkashin Operation Lafiya Dole da ke yaki da mayakan Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya suka kaddamar. Har-haren na kara kasara mayakan Boko Haram da ISWAP a wannan shiya. Dakarun bataliya ta 121 da bataliya ta 151 sun yi kwantan bauna ga mayakan Boko Haram a tsakanin Buriya da Kuja da ke kan hanyar mahadar banki a yankin Furka. Sanarwar da kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima Sanyawa Hannu, da cewar manyan 'yan ta'adda da aka hallaka a wannan kwantan bauna sun hada da manyan kwamandojin Boko Haram guda biyu, wanda ake nema ruwa a Jallo, wato Abu Bas da Ibn Habib. Kwamandojin biyu na Boko Haram da aka hallaka, manyan na hannun daman madugun Boko Haram Abubakar Shekau ne da ke aikace-aikacensu a cikin dajin Sambisa, da aka dade ana nema ruwa a Jallo. Shi Abu Bas babban komanda ne da ke zama na'ibi ga Abu Fatima, yayin da shi kuma Ibn Habib shi ne babban komandan da ke kula da sansanonin Boko Haram guda biyu na Injimiya da Farisu. Sanata Muhammad Ali Ndume da ke zama shugaban kwamitin soji a Majalisar Dattawan Najeriya shi ne mai wakiltar yankin da ake wannan gumurzu.
Alhamdulillah, gaskiya da tsaron kasa sun tashi tsaye yau kusan sati uku, manya-manyan jami'an sojoji Hafsan Suma duka suna daji. GOC na nan da Theater Commander din da Brigade Commander na Bama da Brigade Commander na Goza duka ajiya da na dawo daga Goza ma dukansu ba sa gari suna can daji. Kuma labarun da muke samu shi ne suna cimma nasara sai kuma wayansu 'yan ta'adda din suna nan suna ba da kai a Goza ma na ga wayansu da yawa daga cikinsu wanda suka yi saranda suna nan a Fulka da Goza. To wannan gaskiya ya faranta mana rai don insha Allah kamar yadda ni nake gani ka un sun ci gaba da yadda suke har kamin damina yanzu insha Allah za a kawo karshen wannan abu yadda mutane za su samu walwalan soma garurukansu kuma su koma gonakinsu su samu su yi noma bana insha Allah.
To ko ta wace fuska kwararrun jihar Borno ke kallon wannan ci gaba? Dr. Muhammad Elnur Dangel, masanin tsaro ne a Jami'ar Maiduguri.
To gaskiya an samu gagarumin nasara a wannan abu. Tunda kwamandojin ne kuma suna magoyin bayan su kuma an kashe su zai kare musu gwiwa kuma zai ba sojojin nasara kuma inda suka fara gaskiya abin sha'awa ne. Amma mutum ba zai sauri a ce sun samu galaba ba.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan fafatawa zai yi domin kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram a gaba ɗaya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.